babban director ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana Dr. Patrick Kumabuaje yayin da yake bayyana irin hali da ake ciki game da allurar rigakafin COVID-19 a Juasi cikin jihar Gabashi ya ce gwamnati ta yi farin ciki game da yadda aka fito sosai a farkon yin allurar kuma tana himmanta kowa a shiga shirin yadda za a ƙara samun ci gaba a kokarin karya alƙadarin cutar.
The total of over 2,252 have been vaccinated. This is the one that has been electronically.
Ya zuwa ran bakwai ga watan Maresa an yi wa jimlar mutane 253 allurar. Wannan ne abin da aka ɗauka ta na'ura na adadin. Babban jiha Accra ce take kan gaba a yawa da mutum 128,086 a waɗanda aka yi wa allurar, amma akwai kimanin mutum 58,000 da aka yi wa allurar waɗanda ba a buga sunayensu ba. Wannan ne rahoto da muke samu daga jihohi bakwai da sun ka hada da jihar Ashanti da kashi 3 na adadin waɗanda sun kai allurar wadda kuma aka rajista. Da yake bayanar da rukunin waɗanda sun ka fi sa kai wurin yin allurar, Dr. Patrick Kabuaji ya ce mun maida hankali akan ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda shekararsu ya kai 60, sai waɗanda ke da wasu cututtuka kamar na hawan jini da diabetes wato cutar sikili da kuma waɗanda ba su da lafiya amma ba marasa galihu ne ba da kuma ma'aikatan tsaro. Sai dai ni a gani na waɗanda sun kafi sa kai sosai a cikin alluran ne masu shekaru 60 ko fiye da haka su ne sun kai 51,000, ma'aikatan kiwon lafiya 27,000 da masu fama da lalurori 51,000. Dr. Patrick Kabuaje ya kuma bada sanarwar cewar ana sa ran shigowar ƙarin magani 2,000,000 kan ƙarshen watan Mayu. Za mu kuma yi aiki akan fiska na biyu na maganin allurar COVID-19 daga yanzu zuwa ƙarshen watan Mayu. Muna sa ran samun maganin 2,000,000 daga tushe a bisa irin yarjejeniya da ke tsakanin mu. Mun kuma samu ƙarin maganin 100,000 wanda zai haɗa duk ma'aikatan kiwon lafiya yadda aikinsu ba zai tsaya ba. A ƙarshe za a buɗe wani wurin rajista ko app ta yanar gizo inda za a rinka gabatar da bukatu ko rajista kan ayi allurar da kuma sanin inda za a tafi ayi allurar da sauransu. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.